sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi duk wanda yayi hannun riga da annabi a wajen aqida a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen dabi'u da halaye ya halaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan ana karantawa dare da rana safar da yamma gabas da yamma kudu da arewa menene ake karantawa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa man yushaqiqi ar-rasul
wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira
ya wala wadannan da aka tsefa inna ma hum fi shiqaq to sai wannan aya ta zo ta bai fuddo da abun baro ba wa man yushaqiqi ar-rasula wanda yayi raba na raba da manzo manzo yayi nan shi yayi nan wa man yushaqiqi ar-rasula wanda ya saba wa manzo eh ga wanda manzo ya zo da shi kai kace ga naka ko kuma ga na shehinka ya mafi na annabi sauran irin kowaye man wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan da shirya ta bayyana gare shi ga ayoyi baro-baro ga hadisan manzon Allah baro-baro sannan ga tafsirai sun yi bayani filla-filla hadisan annabi sun fassara ayoyin Allah maluma dare da rana suna ta bayyanawa television yana ta yadawa radioyi suna ta yadawa kamar yanzu misali ga sunna TV dare da rana safa da yamma gabas da yamma kudu da arewa da kabu dai sai ga ji sunna tana tashi sunna Kabir Gombe sunna Abubakar Giro sunna Sheikh Abdullahi Balala sunna Sheikh Al-Hassan Sa'idu dare da rana shirya amin shirya ta bayyana ko ba ta bayyana ba wa ubaga imamu ahli sunnati wal jamaa in kuka duba ga fatawa kawai a zo a fito a fada wa mutane gaskiya boye boyen da ake yi damfara da malaman zubbu da yan galadiya suke yi yau komai ya bayyana a fili mace tana daki ga fatawa mijina ainihin gida yana office yana kasuwa ga fatawa ga yadda take ga yadda annabi ya ce a kawo hadisi Dr. Jalo kullum yana nan yana yi ga Sheikh Habibu Yahaya Kaura yana nan a sunna TV kai jama'a gaskiya ta bayyana ko ba ta bayyana ba shirya ta bayyana ko ba ta bayyana ba alqur'ani ga shi filla-filla ya raga nana da aka yi dattawa irin shi Sheikh Ahmad wato Ibrahim Ara sai su amma yanzu ga jikoki maza da mata manya da yara da kata da mutum kawai ya fara kawo maka ayoyi sai ka ce kawai daga nan ake saukar mishi tar jama'a ku sai Allahu Akbar shiriya ta bayyana ko ba ta bayyana ba wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa nene sabilil mu'minin sabilul mu'min abu yadadiki shiratullah al-mustaqim abu yadadiki annabi ya bayyana Allah ya tabbatar da menene siratul mustaqim wa nene ne kira zuwa ga siratul mustaqim menene siratul mustaqim islam menene siratul mustaqim qur'an kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa nene me kira zuwa ga siratul mustaqim manzo muhammad sallallahu da haka in kai wa'azi da ayoyi da hadisan annabi irin wa'azin da annabi yake to kai kawai kana bayyana haƙiƙani kuma kana wakiltar wanda Allah ya ce in kun bi shi kun shiryu wa ne ne shi wa
innaka latahdi ila siratin mustaqim
Allah ya ce haƙiƙa kai latahdi kana shiryawa ila siratin zuwa ga tabarki wani tabarkin wani tabarkin صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم للي كيف شك كان شريونا وقت فركي مدد وانا 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 شاهدنا الله